Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a shirin mu na ran Asabar. Biyar ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa bayan kawo ƙarshen taron manyan hafsoshin tsaron kasashen ECOWAS, za mu ji abin da aka cimma. Haka kuma za a ji cewa sakamakon takunkumi ɗarin ruwan manyan motoci daga Kwatano zuwa Niger sun makale akan iyakar Niger. Daga nan Ibrahim Kalmu Sigarba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kama da labaran duniyar wasanni. Amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Wani manazarci ya ce sabuwar gwamnatin mulkin sojan Niger ta nemi taimako daga sojojin hayar Rasha na Bagna a daidai lokacin da wadin da aka ɗibar mata ya kusa na ta saki hambararren shugaban ƙasar ko kuma ta fuskanci yin amfani da soja daga ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. Wani ɗan jarida kuma mai bincike ya ce buƙatar ta zo ne a wata ziyara da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi juyin mulki a ƙasar ya kai zuwa makwabciyar ta Mali inda Bagna ke aiki. Ya ce Bagna na nazarin buƙatar neman taimakon. Sojojin da suka yi juyin mulki na fuskantar wa'adin zuwa gobe Lahadi da ƙungiyar ƙasashen yankin da aka fi sani da ECOWAS ta sanya domin saki tare da maido da zababben shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wanda ya bayyana kansa a matsayin wanda aka yi garkuwa da shi. Ana ci gaba da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a arewa maso gabashin ƙasar China bayan guguwar Daksuri, yayin da hukumomi suka bayar da rahoton ƙarin asarar rayuka da ɓacewar mutane yayin da aka kwashe wasu dubbai. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito yau Asabar cewa mutum ɗaya ya mutu sannan biyar sun ɓace a birnin Shilan da ke lardin Jilini wanda aka yi ruwan sama na kwanaki biyar a jere. Sama da mutane 14,000 ne da 300 aka kwashe daga birnin mai mutane sama da 700,000 a cewar hukumar ba da agajin bala'i ta yankin. Ƙasar China na fama da ruwan sama da ba a taɓa gani ba a wasu yankuna, yayin da wasu yankuna ke fama da tsananin zafi da fari da ke barazana ga amfanin gona. Ƙasar Somalia ta sake buɗe shirinta na tara jini a yau Asabar a karon farko cikin sama da shekaru 30 a wani gagarumin mataki na magance ƙarancin jini da kuma ceto rayuka. Firaministan Somalia Hamza Abdul Bare, wanda ya kaddamar da sabuwar cibiyar a Mogadishu, ya ce babban nasara ce ga al'ummarsa da ke fama da bala'o'i akai-akai da tashe-tashen hankula masu buƙatar isasshen jini. Ministan Lafiya na ƙasar Dr. Ali Haji Adam ya shaidawa BOA cewa farfaɗo da cibiyar na nuni da sauyin da tsarin kiwon lafiyar ƙasar ke yi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar, ‘yan sandan ƙasar Pakistan sun kama tsohon Firayim Minista Imran Khan mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zarginsa yadda kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba. Fitaccen ɗan siyasar mai shekaru 70 da haihuwa an tsare shi a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar, kuma an kai shi wani gidan yari da ke Islamabad babban birnin ƙasar inda aka sanar da hukuncin, inji wakilan gwamnati da na Khan. Muddin kotun ɗaukaka ƙara ba ta soke hukuncin ba, to hukuncin zai iya haramtawa kan shiga harkokin siyasar ƙasar na tsawon shekaru biyar, sannan kuma zai kawo ƙarshen damarsa na tsayawa takara a zaben Pakistan mai zuwa wanda aka shirya yi nan gaba a wannan shekara, inji masana shari'a bisa dokokin zaɓe. Jam'iyyar siyasa ta Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, ta ce cikin gaggawa ta kalubalanci hukuncin a kotun koli. Sabbin bayanan sirri na yau Asabar kan Ukraine daga ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce harin da aka kai jirgin ruwan Rasha Olenegovsky Gonyak mai tsawon mita 113 shi ne jirgin ruwa mafi girma da aka lalata tun bayan nutsewar jirgin Moskva a watan Afrilun bara. Ministan cikin gida na ƙasar Poland Mariusz Kamiński ya faɗa jiya Juma'a cewa Poland ta tsare wani mutum da ake zargi da kasancewa mamban wata ƙungiyar liken asiri ta Rasha wanda ya kawo adadin mutanen da ake tsare da su a wani ɓangare na bincike zuwa 16. Kamfanin dillancin labarai na RIA ya faɗa jiya Juma'a cewa ranar 2 ga watan Agusta ne aka rufe hanya ta kai tsaye tsakanin bankin noma na Rasha da bankin JP Morgan na Amurka.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya manyan hafsocin tsaron kasashen ECOWAS sun kawo ƙarshen taron gaggawa na kwanaki uku kan juyin mulkin ƙasar Niger. Ko me aka zartar? Wakilinmu a fannin tsaro Hassan Mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko daga babban birnin Abuja.
Through our discussions, we have collectively recognized the gravity of the situation and the urgent need for a well-coordinated response.
Babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa ke bayyana cewar sun tattauna irin girman hadarin da Niger ke ciki da kuma bukatar gaggawa na tunkarar wannan matsala. Mun yi nazarin hadarin juyin mulki a Niger da kuma irin tasirinsa ga sauran kasashen Afirka ta yamma da ma irin lahanin da hakan ka iya yi ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan shiya. General Christopher Gwabil Musa, wanda ke karanto jawin bayan taro na manyan hafsoshin Dakarun kungiyar kasashen ECOWAS a nan Abuja, ya kara da cewa
it is imperative that we translate our deliberations into concrete actions.
Dole ne a dau kwararren matakai kan kudirin da aka cimma yayin wannan taro domin juyin mulkin a Niger tamkar karan tsaye ne ga manufofin kungiyar ECOWAS, kuma abin Allah wadai ne da hakan ya masa dole a sake nazarin tsarin tsaro a shiyar Afirka ta yamma.
We must strengthen our regional security architecture.
Kwamishinan harkokin zaman lafiya da tsaro a kungiyar ECOWAS, Dr. Abdul Fattah Musa, shine wanda ya wakilci shugabancin kungiyar ta ECOWAS yayin wannan taro, kuma ya mun karin bayani.
To, bun ECOWAS Chiefs of Defense Staff ne sun tare nan ga sun discuss abin da ya faro daga Niger. Aha, sai mun ce mu ba za mu yi magana da su su bari democracy ya zo kuma, amma abba su yi ba. Aha, to sojojinmu su sun shiga wurin nan su bari the president da an ka overthrow Muhammad Bazoum a kawo shi, baka nan ba sai democracy sai mu kawo shi kuma cikin garin nan.
Amma Dr. Abdul Fattah Musa, wasu suna cewar wannan yankin namu na Afirka ta yamma yana fama da tashin hankali. Idan har sojojin ECOWAS suka shiga Niger, kana ganin mu za a ƙara tashin hankali akan tashin hankali ba?
No, to akwai wannan doshi ne da mun kai mutane wurin na su yi magana da su. Kagan ba mun sani kaman ba fada mu muna so ba, muna so su sace ka gani ya fa wurin nan ba su yi haka nan ba, ai mun shiga ai.
A dai wannan taro manyan hafsoshin tsaro na kasashen Niger, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry da Burkina Faso sun kaurace masa. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, cikin takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakabawa jamhuriyar Niger har da rufe iyakokin kasashen ECOWAS da Niger din, wanda hakan ya sa ɗaruruwan manyan motoci da kwatano suka yi tururuwa a bakin iyakokin Niger. Wakilin Muhammad Mahmud ya duba mana wannan batu.
Yan kasuwa sun bayyana cewa matakin na rufe iyakar jamhuriyar Benin ya janyo makallewar motocin dakon kaya masu yawa a iyakokin kasashen biyu, wanda tuni suka fara wani zama da duba halin da suka samu kansu a ciki, wanda ya janyo musu asara mai yawa. Alhaji Habu Ali, mataimakin shugaban kungiyar yan kasuwa na kasar Niger.
Abu ne wanda ya zamanto mu muna bi a hankali mu ga yadda za mu yi mu sadu da authority din. Mu a tsarin mu muna nan muna duba yadda ya kamata, kasa abu ne zamanto kasa da kasa ne. To sai dole a bi a hankali. Shi wannan abu dole sai dai nan in mun samu ganin magabatan mu gaba ɗaya mu gan su a ga yadda za a yi a ga mafita, ko ba haka ba? A yanzu ni a matsayina na vice president na yan kasuwa na kasa, muna da labarin motocin suna da dama.
Kungiyar ta yan kasuwa ta kuma bayyana rashin jin daɗin ta akan yadda yan kasuwa ke ƙara farashin kaya abinci.
Abubuwan da suka dame mu kamar su yan kasuwan namu ma, kayan da ke gare su tsohon stock ne gare su, amma kuma sun ƙara ma kayan kuɗi. To kaga wannan abubuwa mun ba mu ji daɗin su ba. Abin da bai wuce ko kwana goma ba a ce wannan kuɗin kaya sun ƙaru. Mu ba mu goyon bayan wannan a wajen sindikatin mu ta ƙasa gaba ɗaya.
To sai dai tuni wasu daga cikin ƙananan 'yan kasuwa suka shingine sana'ar sai da sayarwa saboda rashin wadatar kayan abincin a cewar Hambalu Umaru, mamba a ƙungiyar ƙananan 'yan kasuwa ta Agades.
Halin da za a shiga hali ne wanda yake ba zai ma 'yan kasuwa daɗi ba ko ake ciki da masu sayen kayan wurinsu. Saboda da zarar an ce an rufe boda ko an rufe hanya, to wannan matsaloli ai ba ma sai an yi magana ba. Kenan illa kowar ko ya ta shahe shi. Wanda Allah ya sanya yana da stock shi yana dama-dama, amma wanda bai da komi ga hannun shi in ya sai da yau sai ya yi ƙari ya sau. To lallai dai ba a samu aka adaidaita abubuwa da wadatu zai tasiri.
Ita ma a nata ɓangare ƙungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa su yi kira ga 'yan kasuwa na su ji tausayin talaka duba da irin halin da al'umma ke ciki na ƙuncin rayuwa. Muhammad Abubakar shugaban ƙungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Agades.
Ba an ce ƙasa ta shiga cikin wani yanayi ba, ku za ku amfani da wannan don kuma ku fusta ma talaka. Yau ka duba shinkafa ta kai tana tafi karfin talakawa da ita ce a yau da gobe gidan kowa, amma tana tafi karfin talakawa. Abin da muke kira ya kamata wanga abin fa a duba shi da idon basira. Lalle in akwai matsaloli kenan ya kamata su kwatanta daidai matsalolin. Muna ji hankalin kasuwa su tosaya ma talakawa.
Masana na ganin muddin ba ɗauki waɗansu ƙwararen matakai ba talakai ne zai shiga cikin mawuyacin hali. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da wani lokaci za a iya shafa mu yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku tambaya mun masana, shin menene ke janyo matsalar juyin mulki ga kasashenmu na Afirka? Shin ko akwai wata ƙasa cikin Afirka da ba a taɓa yin juyin mulki ba? Mai tambaya Garba na Halikan ba, jihar Kebbi, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku tambaya mun masana, ko me ke janyo faduwar darajar naira a Najeriya? Shin ko me yasa har yanzu darajar naira take faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? Mai tambaya har ila yau, Garba na Halikan ba, jihar Kebbi, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin yawan juyin mulki a Afirka. Idan Malam Garba na Hali da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba a Najeriya, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Assalamu alaikum masu sauraro. Sallai wannan tambayar me yake kawo juyin mulki a kasashenmu na Afirka da kuma wani ƙasa ce ba a taɓa yin juyin mulki a Afirka ba? Zan fara ansa tambayar kamar haka. Wato lallai juyin mulki a Afirka yana da tarihi sosai, amma kamin mu yi maganar juyin mulki mu yi maganar waye ne soja, mene ne aikin soja tukunna, kamin mu sani inda ya kutse cikin mulki. Wato soja dama an yi soja ne a duniya gaba ɗaya, ba a Najeriya kaɗai ba, kuma Afirka kaɗai ba, domin kula da iyakokinmu, masu tsaron iyakokin ƙasa. In akwai damuwa tsakanin Najeriya da wata ƙasa, ko kuma tsakanin Niger da wata ƙasa, ko kuma tsakanin Amerika da wata ƙasa, to aikin soja ne ya je ya kawo zaman lafiya a wannan wuri. Hasali mashi yasa aka yi ishe zama ƙorarre, aka koyar da shi wurin iya faɗa da kashe mutum da kuma duk abin da zai kawo ƙasa matsala. Aka ba shi bindiga, amma aka tsare shi a gidan sojoji, wato barracks, domin kada a gan shi a cikin mutane a kowane lokaci. Shi in kaga soja, to akwai matsala ne, kuma matsala wataƙila zai kai ga faɗa na mutuwa gaba ɗaya, za a iya kashe mutum. Don shi an yi training nashi iya kashe mutum ne, ba an training nashi ya zo ya yi mulkin ƙasa ba ne. Wannan shi ne soja. Don haka ɗan sanda kuma an gera ɗan sanda, kuma an kimta shi, an koyar da shi wurin kawo wa ƙasa tsaro na cikin gida. Wato in akwai matsala cikin gida, to aikin ɗan sanda ne ya zo ya kawo maslaha tsakanin 'yan Najeriya. Yanzu akwai matsala, to ɗan sanda aikinsa ne ya zo ya kawo wannan tsaron da ake buƙata. To kaga wa'annan mutane guda biyu duk an training nasu nasu ne kowa da nashi aikin. Kaga shi dan sanda an trade nashi na matsalar cikin gida, shi soja kuma an trade nashi a matsalar garin kasar gaba daya, wanda in akwai damuwa tsakanin kasashe to shi zai zo ya kawo wannan abun. To a Afrika sai aka samu matsala, aka samu yancin kai a nan shekaru 1950 zuwa sama, sai wayannan wanda suka karbi mulki daga kasashen waje, wato mulkin mallakan nan, aka samu mulkin bakaken mutane, sai aka samu matsala na irin tsaro na cikin gida da sauransu, sai suka dinga gayyatar sojoji su zo su taimake su wurin mulkan wayannan wuraren. To daga nan sojoji suka gane akwai matsala, ko wayannan mutanen ba su iya tsaron gida ba, ba su iya mulkin ba, aka fara samun juyin mulki a cikin kasashen mu na Afrika. Anan aka fara samun sojoji suna karban mulki. Kasa ta farko wanda aka samu wannan sub-Saharan Afrika, wanda aka fara samun mulkin soja, wanda ya kace shugaban kasa na wannan kasa ita ce Togo. Wannan juyin mulki ya faru a ranar 13 watan Janairu 1963 a Togo, inda aka kashe sabon wannan shugaban kasan. Sojoji suka karbi mulki. To daga nan fa sauran kasashen Afrika suka fara bibiyar wannan kasar ta Togo, a yau a nan Burkina Faso, Mali, waye da sauransu, Najeriya ma kaga bayan 63 ina shekaru 3 ne Najeriya aka samu juyin mulki a Najeriya on 15 January 1966. To irin wayannan ya faru da dama a cikin kasashen mu na Afrika. Kasashen Afrika tambayar sa na bin kamin in zo abin da yake kawo mulkin sojoji, kasashen da ba a taba yin mulkin soja ana a Afrika ba suna nan kamar haka: akwai Botswana, akwai South Africa, akwai Cape Verde, akwai Malawi, akwai Namibia, akwai Eritrea da Mauritania. Wayannan kasashen ba a taba samun mulkin soja a wurin ba, ba a taba yin juyin mulki ba tunda suka zanna. Amma akwai wasu kasashe kuma an taba yunkuro a yi juyin mulki a wurin amma ba su cimma nasara ba. Wayannan su ne kamar Cameroon, akwai Morocco da Kenya. To in ka cire kasashen Afrika guda 54 da muke da su yanzu, wannan kasashe, akwai wata sabuwar kasa South Sudan, to ita ba ta dade a kasa ba, ita ma ba taba samun mulkin soja a wurin ba, amma ita kaga sabuwar kasa ce kuma karamar kasa ce, zuwa yanzu dai ba a yi mulkin soja a wurin ba, shi ma zamu hada ana. To cikin kasashen Afrika guda 54 din nan, guda 44 duka an taba yin mulkin soja a wurin. Juyin mulki ya taba faruwa a wayannan wuraren, wani lokaci a kashe mutane, wani lokaci kuma ba a kashe mutane, ana yin su abinda ake cewa da Turanci bloodless coup. To a Najeriya an yi irin wayannan bloodless din, an yi kuma irin na kashe mutane. Na farkon da aka yi a Najeriya, it was a bloody coup, an kashe prime minister, manyan sojojin Najeriya ga wanda suka fito daga arewa, har da matayen su aka kakkashe su. To kaga irin wannan ba ma fatan ya faru ko ina ma a duniya, balle ma kasar mu yanzu a Najeriya. Abin da yake kawo matsalar mulkin sojoji suke karban mulki daga hannun farin hula, na farko akwai rashin iya makamashin mulki daga hannun ɗan farin hula. Wato in ka duba na ga maka, bayan mulkin mallaka ne aka fara samu irin wayannan abubuwa. To wayanda suka karbi mulkin a tunanin mutane da dama, wataƙila ba su gama sanin makamashin mulkin ba, ya kawo irin wayannan matsalan. Aka dinga kakkashe su, aka dinga karban mulki a hannun su daga hannun sojoji. Na farko kenan, rashin iya makamashin mulki shi yake kawo wannan matsalan. To in ka duba kuma har yanzu abubuwan da ke faruwa kenan. Na biyu akwai rashin iya manaji na tattalin arziki. Zaka ga kasashen mu na Afrika, shugabannin mu magana tattalin arziki ba abin da dame su bane. To in an samu irin wayannan, sai kaga ana samun matsalar tattalin arziki, inda yake kawo mutane, yake kawo mutane matsala, ba su iya jimrewa. Akwai kuma rashin iya harkar siyasa, wato yin zabe, ana samun matsala wuri, inda da dama mutane yan farin hula suke amfani da karfin gwamnati su dawo cikin mulki, su yi amfani da gwamnati a yi rigin na election da sauransu. Irin wannan duka yana kawo matsala, inda ake abin nan. Akwai kuma anan nepotism, wato son ɗan uwanka na kusa da kai, wato kamar anan Najeriya yanzu, misali mun mutumin arewa ke mulki, za ga ya dinga fifita mutanen arewa, in mutumin kudu yake mulki ya dinga fifita mutanen kudu da sauransu. Irin wannan yake aka samu wannan matsalar, yana faruwa a ko ina Afrika da ma duniya gaba da duk inda irin wayannan abubuwa yake faruwa, kuma za a samu wannan matsalar din. Da kuma harkar son mulkin, an duba cewa waɗansu sojojin ba ma son mulki suke bukata, tunda sun ga ƴan uwansu a wata ƙasa ta samu mulki da sauki, kuma sai su zo sun zura su kawo matsala cikin kasar su karbi mulki da karfi. Wannan son shugabanci da kuma son mulki da karfi da yaji to shi ma yana kawo irin waɗannan abubuwan. Sa'annan maganar kaga in an samu juyin mulki a ƙasa yanzu kamar Nijar ta samu ayin wannan matsala. Kaga Najeriya ta tsorata. To sojojin ƴan Najeriya a nan su ƙasashe na Afrika za su ce to tunda mun ya faru a Nijar mu ma za mu iya muyi a namu. Abinda yake faruwa kenan za ka gani an yi wannan juyin mulki shekaru biyu uku da suka wuce a Burkina Faso da Mali da sauransu gashi yanzu an samu a Nijar. To irin wannan ma yana haddasa irin waɗannan abubuwa. Maganan inflation hauhawar farashin kaya a ƙasa shi ma wani lokaci yana tunzura mutane har ma ya kai lokacin da mutane za su yi bore kuma sojoji su karɓi mulki. Akwai maganan human rights violation. An yi gwamnati da dama a nan a baya a cikin Afrika wanda ba sa barin mutane su yi walwala yadda ya kamata. To in an samu irin wannan shi ma yana kawo bore har ya kai lokacin da sojoji za su karɓi mulki a hannun mutane. To irin waɗannan abubuwa da dama gaskiya babbar maganar abin da yake kawo mulkin soja ko juyin mulki a ƙasashenmu na Afrika shine maganan rashin iya makamashin mulki na hannun shi farin hula da muke da su, tattalin arziki da kuma fifita waɗansu wura sashe-sashe na ƙasa. To irin waɗannan abubuwan duk in sun haɗu su suke kawo mana matsala a Afrika. Ina fatan mai tambaya ya gamsu da abin da muka ba shi.
Sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a Najeriya. Har ila yau dai idan mai tambayar Garba na Hali kan bana tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Maiduguri Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
wato abubuwan da suke sa darajar naira ta fadi da kuma ko daga baya kasa tashi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kadan daga cikin su sune mu dauka yanzu me yasa darajar naira take faduwa. Na ɗaya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi, ko da yake dama nairan ba wai daraja sosai take da shi ba amma rage darajar naira da gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira, wato a rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kudi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki don a samu a sayar a waje, ke sa gwamnati ta yi wannan. Sannan kuma kokarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma ƴan kasuwa wato bureau de change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwar darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi. Sannan kuma akwai boye kudade da mutanen mu suke jan Najeriya, jan kasuwa da kuma wanda suke aikin gwamnati wanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi. Sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya, saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai, kasuwanni sun koma baya sosai, abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai, shi ma wannan yakan jawo naira darajar ta yi kasa. Sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci yake cewa inflation. In har darajar naira ta fadi to farashin kayayyaki zai tashi, shi ma wannan yakan kawo faduwar darajar naira. Sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwar darajar naira, wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi. Sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma ƴan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya. Me yasa naira ta kasa farfadowa? Wato abubuwan da muka lissafa nan da suke kawo darajar faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar naira ba, kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wannan abubuwa duka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba da Dr. Ahmad Umar dukkansu a Jami'ar Maiduguri Adama Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar ta Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gai da Malam Ibrahim yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Za mu fara ne da gasar cin kofin duniya ta mata zalla wanda yanzu haka ake gudanarwa a kasar New Zealand da Australia, inda Spania ta kai wasa na dab da kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko, bayan da ta nuna bajintanta inda ta doke Switzerland da ci 5-1. Hukumar kula da kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta sanar da aniyanta na biyan kudaden da ake baiwa duk tawagar da aka dama da ita a gasar cin kofin duniya da ake bugawa a Australia da New Zealand kai tsaye ga asusun ajiyar 'yan wasan maimakon a biya hukumomin kwallon kafar kasashen su. Dan wasan baya na Brazil Dene Alves zai gurfana a gaban kuliya a kasar Spain bisa zargin aikata fyaɗe, kamar yadda wata babbar kotu a yankin Catalonia ta bayyana a ranar Litinin. Shi kuwa dan wasan tsakiya na Brazil Fabinho ya canja sheka zuwa kungiyar kwallon kafa ta Al Ittihad ta kasar Saudiya daga Liverpool. Manchester United ta kammala sayan dan wasan gaba Dimarco Rasmus Højlund daga Atlanta kan fam miliyan 72, dan wasan mai shekaru 20 wanda ya koma kungiyar Serie A a shekara ta 2022, kuma ya ci kwallaye 10 a wasa 34 da ya buga a bara. Ya koma Old Trafford kan kwantiragin shekaru 5. Nan kuma batun zargi ne inda hukumomin kwallon kafa ta duniya FIFA na gudanar da bincike kan manajan tawagar kwallon kafan ƴan matan Zambia Biswa kan wani sabon zargin aikata lalata. An fitar da tawagar Zambia daga gasar cin kofin duniya a matakin rukuni na 5 da ta sha kashi har sau 2 a hannun Japan da Spain sun kammala gasar da nasara a wasan da suka doke Costa Rica da ci 3-1 a ranar Litinin da ya wuce. Tsohon dan wasan gaba na Liverpool Sadio Mane ya bar kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich zuwa Al Nassr ta kasar Saudiya, inda zai hadu da Cristiano Ronaldo. Ita kuwa Manchester United za ta yanke hukunci kan makomar dan wasanta Mansour Greenwood kafin fara gasar wasar bana, inda a wasan farko za ta kara da kungiyar Wolves a ranar 14 ga watan Agusta. Ita kuwa kungiyar PSG na duba yiwuwar bayar da Mbappe a matsayin aro batun makomar dangantakar da ke kara yin rauni tsakanin PSG da tauraronta Kylian Mbappe na ci gaba da daukar hankali ganin yadda lamarin ya ki cinyewa. A inda dan wasan Faransa Ousmane Dembele ke shirin komawa kungiyar PSG, kungiyarsa ta Barcelona ta karkatar da hankalinta kan dan wasan Manchester City Bernardo Silva mai shekaru 28. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Lado Salis. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Wani manazarci ya ce sabuwar gwamnatin mulkin sojan Niger ta nemi taimako daga sojojin hayar Rasha na Bagna a daidai lokacin da wadin da aka ɗibar mata ya kusa na ta saki hambararren shugaban ƙasar, ko kuma ta fuskanci war yin amfani da soja daga ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. Wani ɗan jarida kuma mai bincike ya ce buƙatar ta zo ne a wata ziyara da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi juyin mulki a ƙasar ya kai zuwa makwabciyar ta Mali, inda Bagna ke aiki. Ana ci gaba da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a arewa maso gabashin ƙasar China bayan guguwar Daksuri, yayin da hukumomi suka bayar da rahoton ƙarin asarar rayuka da ɓacewar mutane yayin da aka kwashe wasu dubbai. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito yau Asabar cewa mutum ɗaya ya mutu, sannan 5 sun ɓace a birnin Shilan da ke lardin Jilini, wanda aka yi ruwan sama na kwanaki 5 a jere. Ƙasar Somaliya ta sake buɗe shirinta na tara jini a yau Asabar a karon farko cikin sama da shekaru 30 a wani gagarumin mataki na magance ƙarancin jini da kuma ceto rayuka. Firayim Ministan Somaliya Hamza Abdul Bare, wanda ya kaddamar da sabuwar cibiyar a Mogadishu, ya ce babban nasara ce ga al'ummarsa da ke fama da bala'o'i akai-akai da tashe-tashen hankula masu buƙatar isasshen jini. Ministan Lafiya na ƙasar Dr. Ali Haji Adam ya shaidawa BOA cewa farfaɗo da cibiyar na nuni da sauyin da tsarin kiwon lafiyar ƙasar ke yi.
Masu raro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai aka kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni kawo shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni. har ma da injiniyan mu na yau Mr. Patrick. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.